Aprilu na shekara 2018 za mu kawo muku durar wayar da aka toya a fagen wasannin League musamman a nahiyar Turai, inda za mu fara da kasar Ingila. Kasar Ingila a ranar Asabar a gasar Premier League mako na 32, Crystal Palace ta sha kashi a hannun Liverpool da kwallo 2-1. Manchester United ta doke Swansea City da kwallo 2-0. Sai kungiyar kwallon kafa ta Brighton ta sha kashi a hannun Leicester City, inda ta lallasa ta kwallaye 2-0. Newcastle ta samu nasara kan Huddersfield Town da kwallo 1 mai ban haushi. Sai West Ham wanda ta doke Southampton da kwallo 3-0. West Bromwich ko ta sha kashi a gidanta ne a hannun Bolla da kwallo 2-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Watford ta kai canjarar 2-2 tsakaninsu da Bournemouth. Brighton and Hove ta sha kashi a hannun Manchester City da kwallaye 3-1. A ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne ta doke Stoke City da kwallaye 3-0, inda dan wasan ta Aubameyang ya jefa kwallaye 2 daga bisani, Lacazette ya jefa kwallo 1, inda ya kasance aka tashi a wasan kwallo 3-0. Chelsea ko bata ji dadi ba a jiyan a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta bi har gida ta doke ta kwallaye 3-1. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta fara jefa kwallo a ragan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham daga bisani. Eriksen ya jefa kwallonsa daga bisani, kuma kan a tashi dan wasan gabanta Dele Alli ya jefa duka kwallayen biyu. Haka dai aka tashi a gasar. Daga kasar Ingila kuwa za mu leka kasar Spain ne, inda ake fafatawa a mako na 30 a gasar La Liga na bana, inda kungiyar kwallon kafa ta Sevilla a ranar Asabar suka tashi canjarar 2-2 da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Barcelona ta kwaci kanta da kyar a cikin minti na 88 da 89 bayan an doke ta a lokacin ana 2-0 daga bisani. Suarez zai rama mata kwallo 1, ana da tashi shi dan kungiyar kwallon kafa. Shi kuwa dan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Messi ya rama musu kwallo 2. Haka kungiyar kwallon kafa ta Girona ta samu nasara kuma sun tashi canjarar 1-1 da tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas, kuwa ta sha kashi a Real Madrid ne da kwallo 3-0. Atlantico Bilbao sun yi kunnen doki 1-1 tsakaninta da Celta Vigo a ranar Lahadi. Espanyol ne suka tashi babu ke tsakaninsu da Alaves. Leganes kuwa ta sha kashi ne a hannun Valencia da kwallo 1 mai ban haushi. Malaga ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da kwallo 1 mai ban haushi. Eibar sun sulhunta 0-0 da Real Sociedad. Atlantico Madrid ta doke Deportivo La Corona da kwallo 1 mai ban haushi. A yau za a buga wasa 1-0, inda kungiyar kwallon kafa ta Getafe za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis. Daga nan za mu leka kasar Jamus, inda ake fafata a Bundesliga mako na 28 a ranar Asabar. Schalke 04 ta samu nasara kan Freiburg da kwallo 2-0. Stuttgart kuwa sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da Hamburg. Sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta lallasa Köln da kwallo 6-0. Hannover 96 ta sha kashi a hannun Leipzig da kwallo 3-0. Sai Bayern Munich wanda ta lallasa Borussia Dortmund da kwallo 6-0. Hertha Berlin kuwa sun sulhunta babu ci tsakaninsu da Wolfsburg a ranar Lahadi. Kuwa Werder Bremen ne ta sha kashi ko kuma ta doke Frankfurt da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Mainz 05 sun sulhunta babu ci tsakaninsu da Borussia Mönchengladbach. Sai France League 1 a wasan mako na 31 a can kasar Faransa a ranar Asabar. Dijon kungiyar kwallon kafa ta Dijon din ta sha kashi ne hannun Marseille da kwallo 3-1. Har ila yau a can kasar Faransa a ranar an buga wasan karshe na wasan Coupe de la Ligue, inda kungiyar kwallon kafa ta PSG ta samu nasara akan Monaco da kwallo 3-0. Wannan ya ba ta nasarar lashe kofin na bana. A ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Guingamp ta samu nasara akan Girondins da kwallo 2-1. Lille a gida ta sha kashi a hannun Amiens da kwallo 1 mai ban haushi. Kuta ba kungiyar kwallon kafa ta Troyes ta samu nasara kuma ta sha kashi a hannun Nancy da kwallo 2-0. Strasbourg kuwa sun sulhunta 2-2 tsakaninsu da Metz. Sai kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta sha kashi a hannun Saint-Etienne da kwallo 3-0. Caen a gida ta sha kashi a hannun Montpellier da kwallaye 3-1. Kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta buge Toulouse da kwallo 2-0. Har ila yau idan muka nan muna nan a can kasar Kudamu Lake a kasar Ingila a bangaren kungiyoyi, inda kocin kungiyar kwallon kafa ta Stoke City ya bayyana cewa Samson baya da bukatan ko kuma ana da bukatan kawo alƙalin wasa, wato video assistant referee na na'ura a gasar Premier League ta kasar Ingila, inda wasu suke ganin cewa bai kamata a kawo ta ba saboda wayansu rikice-rikice. Kocin ya faɗa haka ne bayan an tashi a wasansu da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda suka tashi 3-0, inda aka bada bugun daga kai tsaye mai tsaron gida wa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, inda kocin kungiyar ta Stoke City ya ce inda lokacin ko kuma inda ana amfani da video assistant referee wato alƙalin mataimaki alƙalin wasa mai na na'urar video to lalle yana ganin cewa ba za a bada wannan bugun daga kai sai mai tsaron gida wa Arsenal a bangare guda a can kasar Faransa kuwa Falcao dan gungiyar kwallon kafa ta Monaco ya nuna rashin jin dadin sa ne da amincewa da video assistant referee wato alƙalin mataimaki alƙalin wasa na na'urar video inda ya nuna cewa wannan abu zai iya kashe mutum saboda kurakurai da yake cikin sa dan wasan ya faɗa haka ne a wasan da gungiyar kwallon kafa ta PSG ta doke su a wasan Coupe de la Ligue na ƙarshe inda aka doke gungiyar kwallon kafa ta Monaco kwallaye 3 da nema har ila yau dan wasan tsakiya na gungiyar kwallon kafa ta Manchester United Pogba yace babu da baya da wata matsala da mai horar da kungiyar Jose Mourinho ya kuma ce bai da niyyar barin kungiyar a wannan karan ko da ake ganin cewa baya samun damar fafatawa a wannan gasa sai dai Mourinho ya ce ya san dalilin da yasa baya sa dan wasan a cikin wayansu wasanni amma kuma ya dauko hanyar gyara akan wannan batu iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.